أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 29 ga watan Rabi'in al-Awwal da takwas ne ko da tara da tara ko 29 ga watan Rabi'in al-Awwal hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda tai daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin As-Sarimul Battar fi tasaddi lis-sahratil ashrar littafi ne wallafar babban malami Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 8 a ko kuma darasi na 5 kenan ko banda muqaddima darasi na 5 kenan insha Allah a darasin da ya gabata dai mun karanta wasu daga cikin dalilai na alqur'ani da kuma hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da samuwar sihiri akwai ayoyi da yawa waɗanda suke magana akan lallai akwai sihiri sannan kuma sihiri yana yin tasiri da izinin Allah bayan mun kawo ayoyin mun kuma kawo wasu daga cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda inda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sihiri aka yi masa tsafi kuma ainihin wato wannan tsafin duk da bayan da aka shirya tsafin haka yayi tasiri ba amma dai tsafin yayi tasiri iya gurgurdan yanda Allah ta'ala ya bashi dama yayi tasiri mun karanta wannan dogon hadisi kuma malai yayi kokarin fassara mana wato wasu daga cikin kalmomi na ainihin wato wannan hadisi da kai tsaye zamu tashi gabar da malai yake cewa waqtu lifa fi muddati hadha sihir ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala yake cewa waqtu lifa malamai sun yi sabani fi muddati hadha sihir a tsawon wato tsawon wannan sihiri a tattare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qila an ce 40 yawman wannan sihiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Labid bin A'sam al-Yahudi yayi masa da abubuwan da aka har hada kamar yanda muka ji to wannan sihiri ya ci gaba da tasiri gurgurdan lokacin da Allah ta'ala ya bada dama wa sihirin yayi tasiri ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da aka wasu suka ce an kwana 40 annabi sallallahu alaihi wa sallam yana fama da ainihin wato wannan sihiri da aka yi masa wa qila ghayra dhalik wasu kuma sun ce ainihin wato sun faɗi wani kwa wasu kwanakin ba waɗannan din ba fallahu a'lam Allah dai shi yafi sanin kwana nawa wannan sihiri yayi daga lokacin da aka yi masa sihirin zuwa lokacin da sihirin ya kare sai malai ce thumma da annabi sallallahu alaihi wa sallam rabba sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roki ubangijinsa wa alaha fi du'a kuma ya nace wajen yin addu'a lalle anan ma akwai wani fiqhu da ya kamata mu dauka na farko dai mu gane nagartar mai nagarta baya hana Allah ta'ala ya jarabce shi karka dauka kana zikiri kana karatun alqur'ani kana azkar to sayyidul zakirina ma kaji an yi masa sihiri kuma ya kama shi in ibada kake takama da ita to sayyidul ubad shi ma gashi Allah ta'ala ya yi masa irin wannan jarabawa da karka dauka cewa kamar sihiri ya fi kama mutanen banza ko watsatsu ko kaza nagartacce ma ana iya masa sihiri dan Allah ya girmama ladan sa ya dauka matsayin sa sai wannan sihirin yayi tasiri kamar yanda ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi masa sihiri kuma sihirin yayi tasiri duk da yanda su waɗanda suka yi sihirin ba irin wannan tasirin suka so sihirin yayi ba sun so sihirin yayi tasiri fiye da wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi ta addu'a kaga shine wanda yafi kowa sanin Allah yafi kowa sanin hanyoyi da ake yi wa Allah magiya ya amsa addu'a amma kaji wasu malaman sun ce sai da ya kwana 40 kuma fa naci yake ta yi wa Allah yana ta addu'ar Allah ya karya masa wannan sihirin amma kaga sai da ya kwana 40 a kaulin wasu malamai sihirin bai kare ba da kaga kenan ashe idan mutum Allah ya jarabce shi zuwa wajen wanda kake ganin ka gamsu da nagartarsa da imaninsa da kuma saninsa ga hanyoyin warware sihiri a shari'ance baya nuna da an je kaman yankan wuka da ake faɗa sai fa Allah ya yarda da karkaita tuhumar ko ka dinga zargin wanda kake zuwa wajensa wanda yake maka addu'a ko yake baka wasu azkar na karya sihiri kace to ai ka je wajen malam wani har yanzu shiru shi ba a roƙon Allah ya ce har yanzu shiru ina fata an gane yana daga cikin rashin ladabi a addu'a yustajabu li ahadikum malam ya ajal ana amsa addu'a ɗaya daga cikin ku matukar bai yi gaggawa ba menene gaggawa da yace yaqulu qad da'awtu falam yustajab li shine mutun ya dinga nayi addu'a na sa an yi mun amma har yanzu shiru to waye ma shiru din to kaga wannan akwai mummunan ladabi ga Allah subhanahu wataala kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya san waye ubangiji ba a yi masa dole yayi ta addu'a ya kuma nace da yin addu'a abinda Allah ta'ala yake so kenan kai addu'ar kuma ka nuna kana cikin bukata ka kuma nace ina fata an gane dan haka ka zama dan anace a addu'a wannan abin so ne ka zama dan anace a wajen roƙon mutane to wannan shine kuskure amma dan anace wajen roƙon mahalicci subhanahu wataala wannan ana son ka zama haka ina fata an gane dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaha ka gani kalma alaha ya nace ya nannace kagan aka ce na cewa fakila da safe duk bayan minti 10 ko minti 15 ko minti 30 sai ya sake dawowa ya Allah ga halin da nake ciki Allah madaukakin sarki Allah ka kawo mun dauki Allah ka kawo mun mafita can wani lokaci ya sake yin addu'a shine ala hafid du'a fastajaballahu du'a'ahu sai da Allah ta'ala ya ga dama sai kuma ya amsa wa annabin sa addu'ar sa to ina gani ko kai farar hula kawai kai ta yin addu'a ita addu'ar ko ba komai ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madha dakhirin da ake cewa addu'a kawai ita kanta ibada addu'a'u huwa al-ibada kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam da aka daga baya Allah ta'ala ya amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dan mutun yayi jinya shekara 1 ko shekara 2 kada ya kosa kada ya gajiya an ce annabi ayyub sai da shekara 18 koma karanta littafin tafsiri za ga shekara 18 annabi cikin annabawan Allah annabi ayyub kuma daga baya cutar ta zama tarihi yayi ta addu'a shi ma yayi ta roƙon Allah subhanahu wataala da hakan Allah ya jarabce ka kai tai kai kuma ka duba mutanen kirki da kai da nagartarsu su ma su taya ka amma da ni na kayin da kuma nasu duk sai ran da Allah ta'ala ya ga dama ya so ya yayi sai ya yayi to da yawa gaskiya abin da yasa na tsawaita magana anan da yawa mutane sun jahilci Allah game da addu'a ko kuma suna daukan tasiri ga wani mutum cewa in dai shi yayi addu'a ko shine yayi magani cut ba in har akwai wanda za a yi wa cut manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da kawai kai duk wanda zai zama sababi ne amma Allah ta'ala shine mai bada waraka da haka in kana zuwa wajen masu yin ruqya irin ta shari'a su ma ba su suke bada lafiyar ba ba su suke dauko sauki su sa ba su suke zare cutar ba su suke karya sihirin ba kuma su suke kora aljinin ba duk wannan Allah ta'ala ne yake wannan ina fata an gane da haka bayan yayi ta addu'a sai Allah ta'ala ya amsa addu'ar sa wa anzala malakain Allah ta'ala ya saukar da mala'iku guda biyu jalasa ahaduhuma inda ra'asin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda ɗaya daga cikin mala'ikun nan sai ya zauna daidai wajen kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akharu inda rijlaihi ɗaya kuma ya zauna daidai kafafuwan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahaduhuma ma bi sai ɗaya daga cikin su yake tambaya ɗaya wai me yake damun sa faradda alaihi al-akhar ɗayan sai ya mayar masa da amsa cewa madububun ai mashurun sihiri aka yi masa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka dinga jin mutane malama wato bahaushe yana cewa sihiri ma ya ci annabawa ina fata an gane to shugaban annabawan gashi shi ma an yi masa ya kama shi ina fatan gane amma so ake kai imani ka kudure karka ji tsoron kowa sai Allah madaukakin sarki wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah sai da izinin Allah da tas da sihirin da mai sihirin da duk wanda za a yi abun nan duk ba su da wani tasiri sai da izinin Allah dan haka Allah ta'ala ya saukaro annabi sallallahu alaihi wasallam waraka ta hanyar bashi labarin me yake damun sa me ya same shi ta hanyar turo waɗannan mala'iku qala sai dayan yace man saharahu wane ne ya masa sihirin qal sai yace labido bin al-a'sam kuma kanka dauka ai kana zaune da mutane lafiya ba wanda ya san shikashikai da rukunan zaman lafiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai kyawawan halaye da kyakkyawan mu'amala da mutane wanda bai taka kowa ba bai zubawa kowa ba kawai in har ya bata to bai wuce ce a tafi zuwa ga Allah ba kira zuwa ga Allah in har akwai wanda annabi yayi masa laifi to bai wuce wannan ba kana bin wani Allah ko kana bautar wani Allah ma'aikin Allah yace a'a ka dawo ga right channel za a jona ka da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala in ba wannan ba me yawa mutane amma ga gani masa duk wannan ana so ka gane cewa dan zaman ka lafiya da mutane dan kirkin ka dan kaza wannan baya hana wani ya ji haushin ka baya hana wani ya dinga ganin kai ka tare masa ina fata an gane waye ya masa sihiri qala labid bin al-a'sam al-yahudi sai dayan yace ai wani mutum ne da ake kiran sa labid bin al-a'sam al-yahudi ba yahude ne thumma bayyana annahu saharahu fi mushtin wa mushadatin sannan sai ya masa bayanin cewa kuma sihirin an hada da wasu abubuwa ne daga cikin abin da aka hada an hada da kum na annabi sallallahu alaihi wasallam wa mushadatin da gutsatsari kuma min sha'arin nabi sallallahu alaihi wasallam na gashin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu guntaye gutsatsarin gashin sa da kuma kum din sa wa wada'ahu fi juffi dal'i nakhlin zakarin kuma da aka tashi sanya wannan sihirin da sinadaran da hadawar sai aka sanya shi cikin dan balle na hudar dabino kuma hudar dabino ma namiji ba a yi da na mace ba wai me yasa duk waɗannan abubuwan aka hada su li yakuna aqwa wai dan sihirin ya fi karfi yasa suka ce ana duduba shi yasa wani sihirin sai a sa shi a ruwa wani a kona shi wani a yi kaza saboda suna da wato harkar calculation ne su yan bokaye da masu tsafi karka dauka jahili zai iya wannan harkar harka ce ta sai wanda yake yana da karatu sai dai karatun ya zama na yan wuta ina fatan gane domin akwai mutum sun ce akwai turabi akwai ma'i akwai nari akwai hawa'i saboda kan an zo ne za a yi wa mutum sihiri sai an san meye sunan sa meye sunan mahaifiyarsa da sunan sa da sunan mahaifiyar suna in sun yi mudabaka nan za a gane wannan nari ne to idan nari ne in an tashi yin sihirin sai a ce a kona shine zai tasiri wani sai a ce a ma'i ne to sai a ce in an ya jefa shi a cikin ruwa wani turabi ne a ce to a turbide shi a cikin kasa wani hawa'i ne a ce to wannan in aka hada aka yi kaza aka yi kaza a sheke shi a iska ina fata an gane Allah ya tsare mu yace li yakuna aqwa wa'annan sinadaran da wa'annan abubuwan da aka hada an shirye yin su ne dan sihirin da za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai karfi wa ashadda ta'thiran kuma ya zama mai tsananin tasiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma dafanahu sannan shi labid bin a'sam din yaje ya bunne wannan sihirin ta hata sakaratin a karkashin wani dutse fi bi'ir zirwan kaga an boye abun in banda ta hanyar wahayi na za a san cewa ga inda sihirin ga irin sa ga abubuwan da aka hada sannan ga gurin da aka kai shi an je karkashin cikin rijiya a rijiya ma a karkashin dutse an je an jefa shi ya za a sani na fata an gane falamma intahal malakani min tashkhisi halatin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da waɗannan mala'iku biyu suka gama bayanin bincike game da halin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki domin tashkhis shine albahas wato yayin da suka gama bincike game da halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ciki shi kuma suna ji wato yana jin su suna ta wannan tattaunawar amaran nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bakin zaran yanda zai fita daga halin da yake ciki da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni bi istikhraji sihir yace a je a tone wannan ainihin wato tsafin a ciro shi wa dafnihi a zo a binne shi wa fi ba'dir riwayat a wasu ruwayoyin harakahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace in an ciro shi a kona shi wa min jam'i turuqil hadith daga wato gaba ɗayan hanyoyin hadithin yanzaru zai bayyana gare ka kai mai karatu ko mai sauraron karatu أن اليهود صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم للك سن يهودا صنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سحرا سنيو منزل الله صلى الله عليه وسلم سحري كما من أشد أنواع السحر daga mafi tsananin nau'o'in sihiri shi aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta nau'o'in sihiri a baya to mafi tsanani daga cikin nau'o'in sihiri shi aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana garaduhum manufarsu ayin wannan sihirin qatlahu sallallahu alaihi wasallam kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan sai mana yace wa min as-sihir ashe kaga daga cikin sihiri ma ya qatulu akwai wanda yake kisa akwai sihirin da an yi da ba kisa ake so wanda aka yi wa sihirin kawai so ake a kashe shi ba wai a sa masa cuta ko a raba shi da gurin aiki ko ainihin a kore shi daga gari ko kawai ransa ake nema so ake a kashe shi to irin sihirin da aka hada wa Annabi sallallahu alaihi wasallam manufar wannan sihirin kawai a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'lumun kamar yanda wannan sananne ne ga waɗanda suka san wannan harka ولكن الله عصمه سيدي الله مدوكين سركي يا تري منزل الله صلى الله عليه وسلم من كيدهم daga wannan makirci nasu fakhaffahu sai sassauta wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ila akhaffi anwa'is sihir zuwa ga mafi sauki cikin nau'o'in sihiri wa huwa ar-rabdu shine ar-rabdu in sihirin da za a hana mutum wato saduwa da iyalinsa shine sai gaba ɗaya kaga sihirin an yi shi ne dan yayi kisa Allah madaukakin sarki ya sassabe tasirin sihirin Allah ta'ala ya kaddara sihirin dai yayi tasiri wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sabida mu koyi darasi sabida in abin ya faru gare shi zamu ji ya akai abin ya akai ya fita daga cikin yanayin ina fata an gane dan haka sai Allah ta'ala ya sassabe sihirin sai ya zama mafi sauki cikin nau'o'in sihiri shine ar-rabdu zamu karanta rabdun a can gaba insha Allah shubuhatun wa jawabuha sai malam wahid yace akwai wata shubuha wani dan rudu da rikici da ake kawowa a wannan gabar wa jawabuha kuma malam yace zaka ji jawabi da amsa game da wannan shubuhar ko wannan rikicin da ake kawo wa mutane alal maziri rahimahullah malam maziri Allah ya masa rahama yace kad ankara hadha alhadith almubtadi'a wato yan bid'a sun yi inkarin wannan hadisin kad ankara hadha alhadith almubtadi'a yan bid'a sun yi inkari game da wannan hadisin na yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri haythu innahu yahuddu min mansabin nubuwa wai dalilin su ne inkarin wannan hadisin sun ce shi wannan hadithin in har ya tabbata to ai zai sarriyar ya zubar da daraja da martabar annabta kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine fiyayyen manzanni a ce an yi masa sihiri ya kama shi su suna ganin wannan in har ya tabbata aka tabbatar da wannan hadisi wato ya kai to su a wajen su suna ganin zai zubar da martaba da matsayin annabta wayu shakkiku fiha kuma zai kawo wani nau'i na kokonto a cikin annabta wa anna tajwizahu kuma halatta faruwar hakan inji su yamna'u thiqata bishar to wai wannan zai hana amuntuwa da shari'ar musulunci indai har zai zama annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ta faru gare shi to su suna ganin wannan zai shafi amincin mutane game da shari'ar musulunci tunda shi sahibu shari'a din wanda yazo da shari'ar ga abin da ya faru gare shi kuma an ce ya dau lokaci yana irin wannan yanayi yaga kaman yayi abu kaza kuma bai yi ba su a tunanin su wannan zai shafi har annabtar wa qalu suka ci gaba da cewa fala allahu hina izin watakila in aka ce wannan abu ya faru to a yayin nan yukhayyalu ilaihi kenan za a iya riya masa zai dinga yin takhayyul yana riya cewa anna jibril alayhi salam ya atihi malaika jibril ya zo masa walaysa thamma jibril kuma ba wani malaika jibril su a yanda suka fahimta in har hakan ta faru su inji wa intan mubtadi'a sai suke cewa to zai iya yiwa wata ran kenan annabi ma ya dinga ganin kaman malaika ya zo masa da wani sako kuma bayan bai zo ba Allah ya sa ku na fahimtar wannan shubhar wa annahu uhiya ilayhi kuma wani lokaci zai iya jin an yi masa wahayi wa ma uhiya ilayhi kuma ba ai masa wahayi ba kaga kenan wannan abin ya shafi annabtar kenan su a taso fahimtar. Qala, to sai malam Maziri yace wa hadha alladhi qaluhu, wannan magana da suka fada, wannan shubuhar da suke fadinta batilun, shirme ce kafa an kai tsaye. An fahimta, rusasshiyar hujja ce, shubuha ce batacciya. Li'anna dalilar risala, domin ai dalilar risala abinda yake shiryar da manzanci, wa huwa al-mu'jiza, ita ce mu'jiza. Dalilar risala abinda yake shiryar da manzanci, ko yake zama dalilin manzanci, wa huwa al-mu'jiza, ita ce mu'jiza. Dalla ala sidiqihi, wanda mu'jiza ita take nuni akan gaskiyar wanda aka aiko cikin annabawa. Fima yuballighu, cikin abinda shi wannan annabin zai isar, anillahi, daga Allah ta'ala. Wa ismatuhu sallallahu alaihi wasallam, da kuma kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihi, a cikin wannan risala din. Ai an nuna cewa yana da isma annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa an sanya musu rigar isma, ba sa kuskure, ba sa sabo, ba sa yin ainihin wato ba daidai ba cikin al'amarin manzanci. Ina fata an gane, tun daga Allah ta'ala ya aiko su yakan hado su da mu'jiza, wanda wannan mu'jizar ɗaya ce daga cikin abubuwan da ke ƙara ƙarfafar wannan annabawan, kuma ya nuna gaskiyar manzancin da suka zo da shi. Sannan kuma ai akwai isma da Allah ta'ala ya musu. وَتَجْوِيزُ مَا قَامَ الدَّلِيلُ بِخِلَافِهِ بَاطِلٌ, حَلَتَ مَا قَامَ الدَّلِيلُ, abinda dalili ya tsaya, بِخِلَافِهِ, da sabaninsa, بَاطِلٌ, shi ma wannan shirme ne. مَا قَامَ الدَّلِيلُ, abinda ga dalili, ga hujja ta tsayu akan wannan abun, to ka kuma kawo wani tunani wanda zai halatta sabanin abinda dalili ya goyi bayansa, to shi kansa wannan abin da za ka kawo da zai halatta cin karo da dalili, shi kansa wannan shirme ne. Ga hadisi ingantacce daga cikin littafin musulunci, kuma wani yazo ya ce wai a'a, hakan ba haka bane, in aka ce haka ne kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa matarsa Nana Aisha labari da salsala ingantacciya, to ga abinda dalili yake goyen baya, to kuma sai a halatta sabanin abinda dalili ya tsayu da shi, to halatta faruwar sabanin abinda dalili ya kafu ya kuma tsayu da shi, to wannan shi ma batilun shirme ne, kakka saurare shi. Qala Abul Jakani Al-Yusufi rahimahullah, Abul Jakani haka sunansa yake, an samu Abul Jinki, masu irin nawa an sa Abul Jinki, ba jinki bane, Jakani, Abul Jakani wani babban malami ne, an ce mutumin Murtaniya ne. Qala Abul Jakani Al-Yusufi rahimahullah, Abul Jakani Al-Yusufi Allah ya masa rahama, yace amma wuqu'ul maradi linnabi sallallahu alaihi wasallam, amma faruwar rashin lafiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi sababi sihir, ta dalilin sihirin da aka yi masa, wala ya jurru khalalan, wannan ba zai jawo wata matsala ba, ba zai jawo a samu wani gibi ba, liman sabin nubuwa, ga matsayin annabta. Dan an ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri, wanda tasirin sihirin har annabi ya yi rashin lafiya, wannan ba zai kawo wani gibi ba ga matsayin annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inji Abul Jakani. Li'anna al-marada, yace domin ita rashin lafiya, alladhi la naqasa fihi, wadda babu naqasu da tawaya a cikinta, fiddini, a cikin addini, ya qaulil anbiya, tana iya faruwa ga annabawa. Shi yasa ba za ka ji an ce an jarabci annabi da cuta ta rashin hankali ba, ba zai yi ba, cuta ta tabin hankali ba a jarabta annabawa da ita, haka cuta mai yayyanke gabobi za ka ga duk irin waɗannan cututtukan ba a jarabta annabawa da su. Sai ce li'anna al-marad alladhi la naqasa fihi, domin rashin lafiyar da babu wani naƙasu a cikinta, fiddini, a addini, musamman kamar yadda na ambata rashin lafiyar kwakwalwa, to ya ƙau, wannan rashin lafiyar za ta iya faruwa lil anbiya, ga annabawa. Wa yazidu, kuma in ta faru ma za ta ƙara, fi darajatihim, za ta ƙara musu daraja, fil akhira, a lahira.
وحين إذن فإذا قيل له بسبب مرض مرض السهر أنه يفعل شيئا من أمور الدنيا وهو لم يفعله ثم زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله تعالى له على مكان السهر وإخراجه إياه من محله ودفنه فلا نقص يلحق الرسالة من هذا كله لأنه مرض كسائر الأمراض لا تسلط له على عقله بل هو خاص بظاهر جسده كبصره حيث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه وهو لم يفعله وهذا في زمن المرض لا يضر معنى أبو الجكن يتي وحين إذن توتند حكني فإذا خيل له إذن هر النبي صلى الله عليه وسلم أنا يمس تخيلي بسبب مرض السهر تدليل ونرش الله فيها تسهري دعك يمس أنه تخيل وتسهر دنك جنن أنه يفعل شيئا kaman yayi wani abu ko yana yin wani abu min umuri dunya na al'amuran da suka shafi duniya wa huwa lam yaf'al hukuma alhalin bi iba thumma zala zalika anhu sannan wannan matsala ta irin wannan rashin lafiya ita ma ta gushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam bil kulliya gabaki dayanta bi sababi idlailahi ta'ala lahu sabida tsinkayarwar da Allah yayi masa ala makani sihir ya nuna masa gurin da sihirin yake ta hanyar waɗannan mala'ikun ko wa ikhrajihi iyahu da kuma sawa da ya aka fitar da wannan sihirin daga inda aka yi min mahallihi daga gurin da aka yi sihirin wa dafanihi da binne sihirin da aka yi fala na ƙasa to ai babu wata tawaya yalhaqur risala da zai riski wannan manzanci nasa min hadha kullihi daga wannan abin da ya faru gaba daya sihirin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam na kisa ne Allah ta'ala sai ya takaita shi ya sassauta shi ya zama rabdu rabdun nan kuma tsakanin sa ne da iyalinsa sai ya dinga ganin kamar ya zai kewa wata cikin iyalansa kuma bai zai ke mata ina fata an gane da haka wannan in ka kula rashin lafiya ce da ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta dalilin wannan sihirin kuma ana riya masa sai ya ga kamar yayi wani abu cikin al'amarin da suka shafi duniya ba al'amarin da ya shafi addini ba alhalin bai aikata ba kuma daga baya Allah ta'ala ya gusar masa da wannan larura da wannan rashin lafiya ta zama ta kauce gaba daya ta dalilin Allah ta'ala ya nuna masa abin da ya same shi na sihiri da inda aka yi sihirin da kuma ainihin wato dauke sihirin ciro shi da aka yi da binne shi da aka yi da hakan ka duba wannan fala na ƙasa babu wata tawaya yalhaqur risala da za ta shafi manzancin sa min hadha kulli li'annahu domin abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam maradun rashin lafiya ce kasairil amrad kaman sauran rashin lafiyoyi la tasalluda lahu ala aqlihi batai tasiri ba a hankalinsa shi yasa kaman yanda na gaya maka duk rashin lafiyar da babu tawaya a addini ana iya jarabtar annabawa da ita in ka koma tarihi za ga ai ba shi kadai ba an jarabci annabawa da banga annabi ayyub din shi ma an jarabce shi ma ko anni masaniya shaytanu binisbin wa azab ko shi ma ya sha jinya har mun fada irin shekarun da malamai suka ce yayi yana fama da wannan jinya kaga wannan bata shafi manzancin sa ba bata shafi annabtar sa ba domin ba rashin lafiya bace da ta taba hankali bal huwa khasun bi zahiri jasadihi bar kawai rashin lafiya ce wanda take banci zahirin jikinsa ka basarihi kamar ganin sa ne kawai sai ya dinga ganin kamar yayi kaza kuma bai yi ba haisu sara yukhayyalu ilayhi taratan inda wani lokaci ake riya masa ake masa takhayili a nuna masa fi'ilu shay kamar ya aikata wani abu min mulamasati ba'd azwajihi na kusantar wata cikin matansa wa huwa lam yaf'alhu kuma alhalin bai ba wa hadha fi zamanil marad wannan a lokacin da yake fama da wannan rashin lafiyar la ya durru baya cutarwa bai cutar da shi a hankalinsa ba bai kuma shafa annabtarsa ko manzancinsa ba wannan shine abin da abul jakani ya fada qala sai ya ci gaba da cewa wal ajabu abun mamaki mimman yadhunnu hadha alladhi waqa'a min maradin min al marad ga wannan da yake zato na abin da ya faru ainihin wato na rashin lafiyar nan bi sababin sihir ta dalilin tsafi da sihiri li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mallan yace yana mamakin waɗanda suke zaton wannan abin da ya faru qadihan fi risalati zai kawo suka da tawaya da tasgaro cikin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ama huwa sarihun fil qur'an tare da abin da ya bayyana karara cikin alqur'ani fiqati Musa a kissar annabi Musa ma'a saharati fir'aun tare da matsafan nan na fir'auna haythu sara yukhayyalu ilayhi shi ma ba an yi masa takayyuli ba wannan ya shafi manzancinsa da annabtarsa shi ma annabi Musa sun zo sun yi tsatsiba sun yi surkullansu da tsafa-tsafansu su wannan sahara din kuma haythu sara inda wannan sihirin da suka yi sihirut takhayyul ne kuma shi ma yayin annabi Musa tasiri sihirut takhayyul aka yi masa da aka sai ya zamanto haythu sara inda annabi Musa ya zama yukhayyalu ilayhi shi ma ana masa takhayyuli ana masa majigi min sihirihim daga wannan sihirin da su suka zo suka yi anna isiyahum sai ga annabi Musa yana ganin kamar isiyahum sandinan su da suka zo suka jefar da igiyoyin da suka watsar tas'a shi a ganin idansa sai ya dinga ganin sun zama kamar muciji suna kadawa suna motsi alhalin kawai igiyoyi ne aka zubar sandina ne kawai aka zubar da su amma yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a da sihirin yayi tasiri wa annabi Musa sai shi kuma a ganin idansa sai ya dinga ganin wa'annan sandinan gashi da ya ga sanda ce amma an anyar sai ya ganta tana motsi irin motsin muciji kama dalla alaihi qauluhu ta'ala kaman yanda fadin al'aya yake cewa fatathabbatahu Allah kama dalla alaihi qauluhu ta'ala yake cewa amma Allah ta'ala ya tabbatar da annabi Musa kaman yanda fadin Allah subhanahu wata'ala ya nuni akan haka qulna la takhaf innaka antal a'la Allah ta'ala ya ce karka ji tsoro Musa muka cewa Musa la takhaf karka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki kai zaka yi galaba kai zaka yi ainin wato zaka yi winning a cikin wannan muqabalar da za a yi wa alqi ma fi yaminika yanzu ba wani salo irin na sihirut takhyil suka zo maka da shi ba sun zubar da sandina kana kallon kamar ainin wato wato muciji ne har ma ka wa fa'auja safi nafsihi khifatan Musa ya tsorata shi ma annabi Musa Allah ta'ala ya ce qulna muka ce wa Musa la takhaf karka ji wani tsoro innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika kai ma jefar da abin da ke hannunka na sanda talqafu ma sana'u za ka ga tana hadidiye abin da suka jefar ga su sun zubar mutane an tsorata guri ya cika ana tun harkar wato dabo da tsafi da surkulle Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa jefar da sandanka yana jefarwa sai ga sandan annabi Musa tana tabi tana hadidiye waɗannan macizan na ƙarya na bogi da shi a idan annabi Musa yake ganin kamar macizai ne ga sunan suna motsi sai ga wannan sandar ta tana bin su talqafu ma sana'u tana hadidiye abin da suka aikata na sihiri innama sana'u kaidu sahir kawai irin makirci ne na dan wato boka da matsafi suka aikata ba wai gaskiya bane innama kadai kaidu sahirin sana'u makirci ne da kullakulla irin na bokaye wannan yan bokayen na fir'auna su ma suka aikata wala yuflihu sahiru haythu ata Allah ta'ala ya ce mai tsafi mai sihiri ba zai taba rabauta ba ba zai taba cin nasara ba duk ta inda yazo fa ulqiya saharatu sujadan nan take sai matsafa masu sihiri bokayen da fir'auna ya gayyato fa ulqiya saharatu sai ga wannan bokaye sun fadi sujadan suna masu yin sujada qalu suka ce amanna mun yi imani bi rabbi haruna wa musa da ubangijin haruna da musa walam yaqul ahadun abinda yasa malam abul jakan ya kawo wannan magana sai ce walam yaqul ahadun babu wani wanda ya min ahlil ilmi babu wani malami cikin malamai da yace wala min ahlil zaka ko ma abota kaifin tunani babu wanda yace anna ma kuyila li musa abinda aka riya wa annabi musa akai masa majigin sa alayhi salatu wassalam awwalan a farko min sa'i isiyi sahara na motsi da ainin sandinan bokayen nan suke yi qadihun fir risalati ba wani masari da yace wannan ta kawo na kasu da suka cikin manzancin annabi musa mafhum bal yace bari ma wuku'u mithli hadha faruwar irin waɗannan abubuwan ma lil anbiya alaihimus salatu wassalam ga annabawa Allah ya ƙara wato amincin Allah da tsiran Allah ya ƙara tabbata gare su yazidu quwwatal imani bihim wannan ma zai ƙara maka ƙarfin yin imani da su likaunillahi ta'ala domin kasantuwar ubangiji ta'ala yansuruhum ala a'da'ihim yana taimaka musu akan abokan abokanan adawarsu wannan zai ƙara maka kaga annabi an tuso shi a gaba ta kowace fuska ana ta kulla masa makirci amma a ƙarshe Allah ta'ala sai ya bada nasara a gare shi ya sa ya yi galaba akan makiyansa wannan yana ƙara wa sauran mabiya su ƙara yin imani da wannan annabin wa yakhriqu lahumul adata bil mu'jizatil bahira sannan ubangiji ta'ala yakan kuma keta musu al'ada bil mu'jizatil bahira ta hanyar mu'jizozi masu ƙarfi masu wato galaba shine al bahira an fahimta sai ga abinda ba zai yi ba sai a ce annabi in shi annabi ne yayi kuma sai Allah ya yi masa wannan a matsayin mu'jiza shine khariqul ada abinda ya keta wa al'ada al'ada ta gudana ga yanda abu yake faruwa sai kuma annabi ya zo sai mutane su ce su kuma wannan abin da ga yanda al'ada ta gudana yana faruwa su ce suna son annabin ya zo da wannan abin ba ta yanda al'ada ta gudana ba kuma ya zo da shi kamar yanda anka koma cikin mu'jizozin annabawa da za ka ga irin wannan wa yakhzulu as-saharata wal kafara sannan wato wa yakhzulu as-sahara domin ubangiji ta'ala ya tozarta as-saharata wato masu sihiri bokaye wal kafarata da kafurai wa yaj'alu al-aqibata lil muttaqin ya kuma sanya kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu tsoron Allah kama huwa mubayyanun kaman yanda dai wannan aka bayyana shi fi ayatil kitabil mubin kaman yanda wannan abu ne bayyananne cikin ayoyin alqur'ani almubin mabayyana wannan magana ka koma cikin zadul muslim mujalladi na 4 shafi na 22 mala yace za ka ga wannan magana to wannan game da abin da ya shafi sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suke ganin kamar hakan wani naƙasu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka kawo wani rudu to shine mala ya kawo wannan bayanin dan a warware wannan matsala kasancewa wannan wata ɗaukaka ce da girmamawa da ƙarin girma da ƙarin lada da Allah ta'ala ke jarabtar annabawa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin wato waɗanda ashaddul bala al anbiya ko thumma al amthal fal amthal au kama kala sallallahu alaihi wasallam wa'inda Allah ta'ala ya fi jarabta da wato jarabawa mai tsanani annabawa ne sannan waɗanda suke bin su wajen koyi da su sannan kuma haka har kuma ayo kasa to mallan yana kawo mana dalilai da hujjoji a hadisance da suke nuna samuwar sihiri yanzu kaga wannan dogon hadisi da muka gama bayani yanzu akan sa gudan dalili ne da ke nuna cewa sihiri akwai shi mafhum to ga wani hadisi wa da abi huraira radiyallahu an an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sinin don a cire ta babu ita game irin nawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibus sab'al mubiqat manzan Allah ya ce ku nisanci wasu abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullahi wa ma hunna suka ce ya ma'aikin Allah waɗanne ne su qal manzan Allah ya ce ashirku billah shirka da Allah wassihru da tsafi wa qatlun nafsin lati harrama Allah da kisan kan da Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da haqqi wa aklur riba da cin riba wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahab da guduwa ranar yaki wa qazfil muhsanati al mu'minatil ghafilat da yiwa mata wadda take mu'mina da yiwa al muhsanat mata al mu'minat mu'minai al ghafilat rabkanannu gabarin sabawa Allah ayi musu qazfi wadannan suna cikin abubuwa guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nisance su suna kai mutum su baro suna halakarwa daga ciki kaga akwai as-sihiru kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai as-sihir mufradatul hadith daidaikun kalmomi na wannan hadithin al-mubiqat ay al-muhlikat abinda ake kira mubiqat sune al-muhlikat masu halakarwa at-tawalli ay al-firaru wan-nukus abinda ake nufi da at-tawalli wato shine al-firaru guduwa wan-nukus da nokewa ko ja da baya na fata an gane wannan shi ake kira da an-nukus da aka ce at-tawalli yawmaz zahab da guduwa ko nokewa ko ja da baya ranar yaki yawmaz zahab abinda ake nufi da yawmaz zahab ai sa'atal jihad fi sabilillah lokacin da ake jihadi na daukaka addinin Allah qazful muhsanat ai ma'ana ramyul mar'ati bizina shine yiwa mace yarfe da yi mata kagen tayi zina ba dalili ba hujja wannan shine ainihin wato qazful muhsanat mutum kawai ya kalli mutuniyar kirki mutuniyar arziki ko matar aure ko budurwa ko bazawara yace tayi zina ba wani hujja cikin hujjojin da shari'a take la'akari da su a matsayin hujjojin an kama wazinaci kawai yarfe da kage to wannan laifi ne cikin manya-manyan laifuffuka da suke jefa mutum cikin bala'i Allah ya kiyaye wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi mujalladi na 5 shafi na 393 ka duba Fathul Bari Imam Muslim shi ma ya rawaito wannan hadithin mujalladi na 2 shafi na 83 sharhin Nawawi ash-shahidu mahallu shahid dai a wannan hadisi wash-shahidu min al-hadith mahallu shahid daga wannan hadisin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam amarana ya umarce mu bijtinabi sihir da nisantar tsafi da nisantar bokanci wa bayyana kuma ya bayyana mana annahu min al-kaba'ir al-muhlikat lalle yin tsafi da sihiri na daga cikin manya-manyan zanubai masu halakarwa wa hadha yadullu to wannan hadisi yana nuni ala anna sihra haqiqatun la qurafatun lalle sihiri gaskiya ne ba ƙarya bane sihiri ko tsafi haqiqatun gaskiya ne la qurafatun ba ƙira bane ba ƙarya bane hadisi na uku wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yaqtabasa ilman min an-nujum yaqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yaqtabasa ilman min an-nujum duk wanda ya koyi ilimin taurari duk wanda ya koyi wani abu na ilimin taurari to ya sani iqtabasa ya koyi shu'batan wani yanki min as-sihr na sihiri zada ma zada yana ƙara nitsawa matukar yana ƙara neman ilimin taurari gwargwadon yanda mutum ya san ilimin taurari gwargwadon yanda ya san sihiri dan haka zada ma zada yana ƙarawa cikin ilimin taurari yana ƙara nitsawa cikin ilimin sihiri dan haka maniqta basa ilman duk wanda ya nemi sanin ilimi minan nujumi na taurari iqta basa shu'batan min as-sihr to ya nemi sanin wani yanki na tsafi zada ma zada yana ƙarawa yana ƙaruwa wannan hadisin Abu Dawud ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 3905 haka Ibn Majah a hadisi mai lamba ta 3726 wa hasanahu al-Albani fi sahiha a rakam na 793 wa fi sahihi Ibn Majah mujalladi na 2 a sahihi Ibn Majah mujalladin sa na 2 shafi na 305 da kuma shafi na 302 302 ko da shafi na dubu hadisi na 302 shafi na 305 da na 302 to sai yace mufradatul hadith daidai kun kalmomi da zamu iya sanin ma'anarsu a wannan hadithin maniqta basa bi ma'ana ta'allama ai maniqta basa ilman minan nujum ma'anarsa man ta'allama ilman minan nujum wanda ya nemi sanin wani abu na ilimin taurari maniqta basa ta'allama shu'ubatan ay iqtabasa shu'ubatan bima'ana iqtabasa qita'atun ya ne musanin wani bangare wani yanki mina sihiri na tsafi zada ma zada ma'ana zada mina sihir yana ƙara nitsawa cikin sihiri ma zada mina nujumi matakai yana ƙara nitsawa wajen ilimin sanin taurari ashahid ashahid min alhadith mahallu shahid dai a wannan hadithin annan nabiy sallallahu alaihi wasallam waddaha ihda turuq manzon Allah a wannan hadithin ya bayyana ɗaya daga cikin hanyoyi almuaddiya wadda take kai mutum ila ta'allumi sihir zuwa ga koyon sihiri ɗaya daga cikin hanyoyin da binta na daga cikin abin da zai kai mutum cikin koyon sihiri shine neman ilimin taurari annabi yayi wa mutane wannan bayanin kai ya hazarul muslimuna dan musulmi su guji wannan hanyar wa hadha alhadith wannan hadithin dalilun wa hadha dalilun wannan dalili ne ala anna sihira akan cewa shi sihiri ilmun ashe ilimi ne haqiqiyun kuma na haqiqa yuta'allamu da ake koyon sa sihiri wani ilimi ne wanda shi ma da ake koyon sa shi yasa ko bugun kasan nan da kake kallo koyon sa ake littafai ne suna nan su shamsu ma'ariful khubra su wane ne waye akwai babban matsafin nan na misra duki an fahimta duki yana daga cikin wanda wato manba'u usulir ramli akwai wani littafi manba'u usulir ramli da manba'u usulil hikima littafin bugun kasa ne ina fata an gane da haka za ka ilimi ne za ka ga akwai akwatuna a ciki da zanunnuka yanda za ka yi kaza ka auna kaza ga lissafe-lissafen ga yanda abubuwan suke wa mimma yadullu ala zalika qawluhu ta'ala daga abin da ke nuni akan cewa sihirin nan ilimi ne akwai shi kuma ana koyon sa shine fadin Allah ta'ala fa yata'allamuna minhuma ballantana su koyi shi wannan sihirin minhuma daga waɗannan mala'ikun ma yufarriquna bihi irin abin da za su raba da shi bainal mar'i wa zawji tsakanin mutum da matarsa fattadha sai ya bayyana anna sihra ilmun ashe sihirin nan tsafin nan ilimi ne kal ulumi kaman sauran ilimin muka lahu usuluhu yana da principles din sa yana da kaidojin sa da usul din sa allati yaqumu alaiha wanda shi karan kansa sihirin yana tsayuwa ne akan wayannan tubala din wal ayatu wal hadith fi mi'radi dhammi ta'allumi sihir yace wal aya akwai aya wal ayatu da aya wal hadith da hadithi fi mi'radi dhammi ta'allumi sihir wa inda ake kawo su wajen zargi game da neman ilimin sihiri ko tsafi wa an imran bin husayn radiyallahu an an karbo daga imran dan husayn Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin ayoyi da hadisan da ake bujiro da su a kawo su dan su nuna cewa sihiri abin zargi ne ba abin arziki bane shine akwai wannan hadisin na imran dan husayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man tatayyara aw tudayyira la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من ذا الله يقول ليس منا بايا تاربه بايا تكيم مسو يمو بايا تكيم مبي يمو من تطير وان دي كيين چمبي أو تطير له كو أي مسا چمبي كما يدع ba shi bane wani ne yayi masa yace ai ko kaza an yi kin kai kaza ni ina ganin kaza zai same ka shi ba shi yayi canfon ba aka yi masa canfon kuma ya yadda au takahana ko yayi bokanci au tukuhina lahu ko ba shi bane bokan wajen boka yaje yasa shi yayi masa bokanci au sahara ko yayi tsafi au suhira lahu ko aka yi tsafin da sunansa ma'ana yasa aka yi tsafi wa man ata kahinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaje wajen boka fasaddaqahu bokan yace ai kaza ne ya faru kuma baza sai an tashi tsaye sai an yi kaza suwane ne suwane an yi kaza an yi kaza bokan ya bashi labari kuma ya yadda da bokan ya gaskata bokan akan abinda bokan ya fada faqad kafara bima unzila ala muhammad to wannan mutun ya kafirce wa abinda aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje wajen boka kuma bokan ya gaya masa ya yadda yace wane ne boka ya hada su fada da makocinsa ko ya hada shi fada da ƴan uwansa ko ya hada shi mata fada da matarsa ko ya hada shi fada da wani amininsa kuma ya yadda da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaje wajen boka boka ya bashi labari kuma ya yadda da abin da bokan ya fada ya kafircewa abinda aka saukar wa manzon Allah ina fata an gane Allah ya kiyaye wannan abun mai sauki ne ba sauki wannan hadithin hadisi ne hasan al-haythami a cikin al-majma'uz zawaid mujalladi na 5 shafi na 20 ya kawo wannan hadisi rawahu al-bazzar wa rijaluhu rijalu sahih haka al-bazzar ya ruwaito wannan hadisin kuma rijal dinsa rijalu sahih khilafa ishaq ibn ar-rabi wa huwa thiqa in banda ishaq ibn ar-rabi kuma shi ma thiqa ne amintacce ne intaha wa qala al-munziri fi at-targhib wato imam al-munziri wato ya fada a cikin at-targhib mujalladi na 5 shafi na 53 yace isnaduhu jayyid wannan isnadin hadisin mai kyau ne nassal munziri ya nassanta cewa rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid bazzar ya ruwaito wannan hadisin da isnadi mai kyau wa rawahu at-tabarani bi isnadin hasan haka imam at-tabarani ya ruwaito wannan hadisin da isnadi mai kyau wa qala al-albani haka shak nasiruddin al-albani fi ainin wato takhrij al-halal wal-haram a cikin takharijin da yawa littafin al-halal wal-haram na doktor qardawi wato shi ma a cikin wato rakam na wato lamba ta 289 yace al-hadith yartaqi ila darajatil hasan li ghairi yace wannan hadisin an tattara hanyoyin sa zai iya kaiwa zuwa ga hadisin wato darajar hadisin wato ake kira hasanu li ghairi intaha wannan anan bayanin ya tike an ce lokacin yayi tun abin ina ganin bari mu kai karshen gaban nan insha Allah to ba ta iya mutuwa to sai mu tsaya ana an ce a bar dauka za ta iya mutuwa to sai katta mutu bari Allah ya ba ta hakuri bari mu tsaya anan katta mutu insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren